أحمده تعالى على نعمه وفضله وشكره وأشهد أن لا إله إلا الله الذي كتب الإحسان على كل شيء وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله إن شريعة الإسلام قد جعلت للجيران على بعضهم حقوقا رغبت في أدائها وأمرت ورهبت من تضييعها قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب ففي هذه الآية الكريمة أمر من الله تبارك وتعالى بالإحسان إلى جميع الجيران والإحسان إليهم مسلمين كانوا أو غير مسلمين وأن لا يساء إليهم فالإحسان إلى الجيران يشمل كل أوجه الإحسان من الأدب الجميل والكلمة الطيبة وقضاء الحوائج ولقياه بالوجه الطلق والحفظ له في أهله وبيته وماله وعيادته إذا مرض وتهنئته إذا حصل ما يهنأ به وتعزيته إن مات له قريب ونحو ذلك فمنزلة الجار عظيمة في شريعة الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه والإحسان إلى الجار سبب رفع منزلة العبد عند ربه تبارك وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الجيران عند الله خيرهم لجاره فإياكم أن تؤذوا جيرانكم فإن أذيته محرمة ومعصية غليظة شنيعة وإثمها عظيم مضاعف فاتقوا الله وارعوا حرمات جيرانكم وأدوا إليهم حقوقهم ولا تتعرضوا لهم بأذية قولية أو فعلية امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فاتقوا الله عباد الله في جيرانكم وكونوا من الجيران الصالحين ولا تكونوا من جيران السوء الذين يتعوض جيرانهم منهم ومن شرهم بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله التواب الرحيم الذي وسع كل شيء رحمة وعلمة والصلاة والسلام على نبينا محمد الطيب الطاهر وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله يجب تربية الأهل والأولاد على تعظيم حق الجار وكف العذى عنه ونخبرهم بما في ذلك من عظيم الأجر وما في أذيته من الوعيد الشديد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبو دياغ اللهم أدوك جنسلتي لكم الصلاة كما زور صلى الله عليه وآله وسلم وأن هدبا تكيتشيا تاي سوكا تشيني أكان إيرغا تشين أبو وان دي كميهم منشي wanda ya shafi haƙƙi ne na zamantakewa ba komai bane illa haƙƙi na makwabci ko kuma haƙƙi na makwabtaka wanda addinin musulunci lallai ya girmama wannan al'amari ya bashi girma ƙwarai da gaske da Allah madaukakin sarki yake faɗa cikin littafinsa abinda za a yi da kuma abinda za a bari Allah ya ce wa abudullahi ku bauta ma Allah wala tushriku bihi shay'an kada ku hada wani da shi sai Allah ya kawo abubuwa masu girma da ya hada su da wannan haƙƙi na sai ya ce wa bil walidaini ihsana ku kyautata ma iyaye wa bil qurba da kuma dangi na kusa wal yatama da marayu wal masakini da kuma wanda ba su da shi sai Allah ya ce wal jari bil qurba wal jari junubi was sahibi bil jamb sai Allah ya ambaci makwabta har matakai guda uku Allah ya ce wal jari bil qurba da makwabci na kusa wal jari al junubi da makwabci wanda yake na nesa wasahibi biljam, da kuma aboki wanda yake na kusa. Wannan malamai suna cewa abin nufi da makwabcinka na kusa wanda yake makwabcinka ne kuma danginka ne, kuna kusa da shi. A wani lokuta zaka ga ana zamantakewa a cikin gida na dangi, wannan makwabcin wannan, wannan makwabcin wannan. Musulunci ya hada su, dangantaka kuma ta hada su. Akwai aljaril junubi, makwabcinka ne amma kuma ba danginka ba, yana nesa da kai, ko dangantaka bata hada ku ba, ko kuma ma addini bai hada ku ba, amma sunan shi makwabcinka. Sai Allah ya ce wasahibi biljam, wasu suka fassara da cewa ana nufin iyalin mutum ko matar shi, ita ma makwabciyar ta, makwabciyar shi. Dan haka makwabcin mutum shine duk mutumin da yake yana kusanta da kai, ko ta wajen zama, ko a wajen aiki, ko a wajen gida, ko a wajen unguwa, sawa'un wannan mutumin musulmi ne ko ba musulmi bane, addinin ku daya ko ba addinin ku daya ba, almuhim sunan shi makwabci. To lalle Allah madaukakin sarki yayi umarni a cikin wannan ayar da cewa lalle a zamanto masu kyautatawa ga makwabta, da kuma tsare musu haƙoƙin su. Shi yasa zamu ga cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana kulawa da makwabtan shi, manya da ƙanana, maza da mata, musulmi da wanda ba musulmi ba. A wata rana daga cikin sahabbansa akwai Abdullahi dan Amr dan As, an zo an yi yanka a gidansa, sai ana rabon abin da aka yanka. Yana zaune cikin gida sai yake cewa shin kun cire ma makwabcin nan nawa bai Yahude kuwa? Yana ta cewa kun cire ma makwabcin nan bai Yahude kuwa? Kaman wasu mutane abin bai musu daɗi ba. Sai suka ce ya kake maganar bai Yahude? Sai ya ce wallahi na ji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa mala'ika Jibril ya zo yana mun wasicci da haƙƙin makwabci, har sai da na yi tsammanin zai ce in na mutu zai gaje ni. Kenan ko da a ce mutumin ba musulmi ba ne, ka ba shi haƙƙi na makwabtaka. Haƙƙi na makwabtaka haƙƙi ne wanda yake na ɗan adam, na zamantakewa. Don haka duk abin da ya zama na kyautatawa ne, a zance mai kyau ne, ko biyan bukata ne, ko ka haɗu da shi ma ka sake fuska da shi, ko ka tsare shi, ka tsare mishi gidansa, ka tsare dukiyarsa, ka tsare iyalinsa, ko duba shi lokacin da bai da lafiya, ko kuma taya shi murna lokacin da wani abu na farin ciki ya same shi, ko kuma ma in ya mutu ne ka je ka mishi ta'aziyya. Wannan babu bambanci tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba. Wannan yana so ya nuna ma yanda addinin musulunci yake daukan makwabtaka da girma. A shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi makwabtaka da mutane da yawa, kuma sun ji daɗin zama da shi. Akwai yaron da ke masa aiki wanda ba musulmi ba, yayi rashin lafiya, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya tafi har gidan shi ya je duba shi, ba musulmi ba ne. Yau in aka ji ka je duba wanda ba musulmi ba, ko kuma kana zamantakewa da shi, sai a dinga ganin kaman imaninka ya rabu. Ba haka ba ne. Addinin musulunci ba haka yake ɗauka ba. Lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya je duba wannan yaro, sai ya bujiro mishi da musulunci, ya ce ka musulunta. Mahaifin shi kuma yana tsaye a kan shi, sai ya ɗaga ido ya kalli mahaifin nasa, ma'ana yana neman shawarar mahaifinsa. Sai ya ce ka yi biyayya ga Abul Qasim. Sai yaron ya musulunta, kuma a take sai ya mutu. Manzo Allah ya fito yana murna, yana cewa na gode ma Allah da ya sa wannan wato bawa ya samu tsira ta dalili na. Kaga in babu kyautatawa ga makwabtaka ba zai yi wannan ba, ba zai duba shi ba, ba zai je wajen shi ba. Saboda haka ko da a wajen aiki ne kake zama kusa da mutum, ma'aikata ta haɗa ku, makwabcinka ne, ka kyautata masa, ya ga kyawawan ɗabi'un musulunci a jikinka, to wannan shi ne yake nuna cewa lallai mutum ya san haƙƙi na makwabtaka. Amma yanzu in ka koma ko da unguwanni ko gidaje, za ka ga makwabci bai san halin da makwabcin shi ke ciki ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi rantsuwa sau uku, yake cewa wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ce ya rantse da Allah, wannan ba mumini ba ne, wannan ba mumini ba ne, wannan ba mumini ba ne. Har sahabbansa suka yi mamaki, suke cewa wani irin mutum ne wannan? Ya ce man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, wanda makwabcinsa yake bai kubuta daga sharrinsa ba, yana tsoron abin da zai dinga masa. Makwabci ko ya toshe mishi hanya, ko ya cikin dare a tada wani abu na hayaniya ko kiɗa ko wani abu, kaga an hana makwabci bacci, duk wannan yana cikin kuntata ma makwabci. In ka yi magana sai a ce ai kowa yana da haƙƙi. Yanda kake da haƙƙi ka ƙure daidai yanda kake so a cikin ɗakinka ko a cikin gidanka, amma ba tare da ka takura ma makwabcinka ba. Saboda haka haƙƙin makwabtaka haƙƙi ne wanda yake babba sosai. A manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace duk wanda ya kiyaye makwabtaka to a wajen Allah shine zababbe domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairin makwabci a wajen Allah madaukakin sarki shine wanda yafi kyautata wa makwabcinsa dan haka zai tashi wajen Allah madaukakin sarki yana samun wannan daraja da kuma wannan daukaka din dan haka alal aqalla mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da zancensa da yake cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu duk wanda ya bada gaskiya da Allah da ranan karshe to kada ya cuta ma makwabcinsa kar ya kuntata masa kar ka debo dattin gidanka ka sa a gidan makwabcinka musamman yanzu a irin wannan lokaci wani kila in gidan shi ya toshe to abin da zai debo sai sa a gidan makwabcinsa sai ya cutar da shi saboda haka lallai mu yi kokari mu yi koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan waɗannan ɗabi'u na musulunci kyawawa kuma ƴaƴanmu da iyalanmu mu nuna musu irin wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk wanda wato zai kwana makwabcin shi yana cikin yunwa to wannan ba mai imani bane dan haka dole mu dinga bibiyan makwabtanmu idan ƴaƴan makwabcinka kaga sun yi ba daidai ba ka gyara musu kamar ƴaƴanka ne idan kaga makwabcinka yana da wata bukata kuma kana da yanda zaka iya biya masa wannan bukatar ka biya masa babu gazawa a ciki wannan shine hakikani na zamantakewa shi yasa Allah madaukakin sarki yasa muke saduwa cikin masallatai har so biyar domin ila zaka duba nan kaga makwabcinka da baka san halin da yake ciki ba so da yawa zaka ga an zo masallaci ana tare da mutum in ba a ganshi ba za a binciki ya yake shi yasa Allah yake cewa mu dinga haduwa ko da yaushe a cikin masallatai dan haka lallai mu zamanto masu kulawa da wannan haƙƙi ne mai girma kuma kamar yanda na faɗa a farko ba wai ga musulmi ba kadai har wanda ba musulmi ba ko da mutum ba musulmi bane ka bashi wannan haƙƙi na makwabtaka din ka bashi wannan haƙƙin ka tsare masa wannan kyawawan ɗabi'a da kake kila shi zai sa ma ya dauki wannan addini na musulunci domin addinin musulunci ba nawa bane ko wani ba na kowa da kowa ila wani abu da zaka yi shi zai karkato da wani kaga ya shiga musulunci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yawa mutanen da ya zauna yayin makwabtaka da su halayensa da ɗabi'unsa su suka nuna kyawun wato addininsa shi yasa wata rana ya ce ku zamanto masu kyautatawa suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne mai kyautatawa ya ce ku je ku tambayi makwabtanku duk wanda makwabtan shi suka ce mai kyautatawa ne to wannan shine mai kyautatawa duk wanda makwabtan shi suka ce ba na kwarai bane to wannan sune za su ba da shaida a kansa an samu sabani wani mutum yayi ta kawo karan makwabcinsa zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yana kuntata masa bai jin dadin sa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka je ka tattara kayan gidanka ka ajiye akan hanya to wani zai tunanin me yasa zai yi haka lokacin da ya ɗebi kayan gidan shi ya ajiye akan hanya kowa ya zo sai ya tambaye shi me ya faru da kai sai ce ai makwabcina ne zai ce tir da shi suna tsine mishi ai take sai makwabcin ya dawo da gudu ya ce ka zo da Allah ka zo mu zauna kaga an gyara shi saboda haka haƙƙi na makwabtaka haƙƙi ne mai girma haƙƙi ne da bai kamata a yi wasa da shi ba musamman a irin wannan hali da ake ciki abubuwa da yawa suna faruwa dan haka duk abin da kaga zai cutar da baka so ya same ka to karka so ya samu makwabcinka duk abin da kake so na alkhairi ne ya same ka to ka so ya samu makwabcinka annana Aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata idan kika yi abinci a gidanki ki sa ruwan da zaki sa na romo din yayi yawa saboda ya ishi makwabcinki ana koda ba komai ya ji kanshin abincinka ka san mishi koda kadan ne ba zai ishe shi ba wannan zai sa hankalin shi ya kwanta saboda haka lallai mu zamanto masu kyautata ma makwabtanmu mu zamanto masu kare haƙƙin makwabtanmu domin man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu duk wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar alkiyama to ya girmama makwabcinsa girmama makwabci kuwa bai wuce ka bashi haƙƙinsa ba bai wuce ka kyautata masa ba cikin zance cikin mu'amala kada ka dinga bibiyan laifuffukansa kada ka dinga cuta masa kada ka dinga zaginsa kada ka dinga bata shi dan haka lallai mu zamanto masu haka sai Allah madaukakin sarki ya ji kanmu kuma ya tausaya mana muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mu cikin masu kyautatawa we talk today about the rights of the neighbors in Islam it is very important for anyone who is close to you, either in a relationship or maybe a residency, and he has become your neighbor, to keep his right. Allah subhanahu wa ta'ala commanded his messenger in the Holy Quran that he should worship Allah subhanahu wa ta'ala alone and should not associate Allah subhanahu wa ta'ala with any other deity than Allah subhanahu wa ta'ala. And Allah subhanahu wa ta'ala said, and to parents, do good, and to relatives, orphans, the needy, the near neighbor, the neighbor farther away, and the companion at your side. So these verses of the Holy Quran, it emphasizes on giving the neighbor his rights. Anyone who is next to you, either in place of work or in residence, he has become your neighbor. So you give him his rights, you protect his life by helping him whenever he is in need and ensuring his safety. Don't let anything to harm him, and do not harm your neighbors. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he cautioned us on harming our neighbors. It's not a good act. It's not a good deed. You must know the situation of your neighbor. When anything good happened to him, it is good that you congratulate him. And when anything bad happened to him, it's good that you condole him on those things that will happen to him. And we should not harass them. We should visit them whenever they are ill. And these neighbors, whether you are sharing the same faith with them or they are not sharing the same faith with you. Because Islam is a universal religion. It teaches us how we behave with other people, even if we are not sharing the same deity with them. It is part of being good to others. So even if your neighbor is not a Muslim, even if he's a Christian or a Jew, or even a traditionalist, you must show him that respect. You must give him that right that Islam tells you to give him, so that we will live in harmony. I mentioned many examples. I cited them in the sermon, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his relationship with other people who are not Muslim, it invites them to Islam. His good relationship with them. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, when he migrated from Mecca to Medina, Medina is a society, it's a complex society, with Jews, with Christians, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he settled there with them and lived with them in harmony. So most of them, they accepted Islam because of their relationship with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The way the Prophet sallallahu alaihi wasallam deal with them, that is how they accepted Islam. One example that we have mentioned is a Jew has been working with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He's not a Muslim. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, he didn't coerce him to accept Islam. So one day that boy, he fell sick, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam decided to visit him in his house. He's not a Muslim. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is a messenger of Allah. So he decided to visit that young Jew. When he went to their house, he found him laying on his bed. After he visited him, he condoled him. The Prophet sallallahu alaihi wasallam now called him to Islam. Then the young kid looked at his father, that is seeking his father's opinion. Should he accept the offer of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? Because of the good habit of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the father said, "Obey Abul Qasim. Follow him, obey him." Then the boy accepted Islam and he died at the spot. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was very happy. He said, "Alhamdulillah, I thank Allah subhanahu wa ta'ala who rescued the life of this young kid from hellfire." He accepted Islam and he died at the spot. Had it been the Prophet sallallahu alaihi wasallam has not been good to him in his relationship with him, he will not accept Islam. So we have to respect our neighbors. We give them their rights. We deal with them the way we supposed to be as human beings. So we ask Allah subhanahu wa ta'ala to put us among his best servants. And we ask Allah subhanahu wa ta'ala to put us among those that other people will copy from us. And may Allah subhanahu wa ta'ala put the guidance of Islam to other people through our attitudes and through our behaviors as Muslims. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to answer all our prayers. نسأله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته الأولى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.